surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up our stand. That sounds fish tacos. La ta ta da da. La ta 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 da 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 da. Comes to this, the silver scars kiss your hips and still take the time. Things I've done, never thought I'd try. Let's head to Greenwich and bikers run over by a cab. I'm glad broke the line for myself, getting hard to find. This world is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California. La da 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 da, la da 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 da. Got to be an early flight, just pack your shit, leave tonight. It's easy, don't you tease me. I know it hasn't been that long, but think on it. Wrote this song, just say someday you'll visit me. That sounds fish tacos. La ta da da da. La ta 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 da 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 da. Ba. La ta da da da. La ta 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 da 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 da. Da 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 da